أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبة في جنات عدن ذلك الفوز العظيم وأخرى تحبونها نصر من الله وفتح قريب وبشر المؤمنين يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصار الله كما قال عيسى بن مريم للحواريين من أنصاري إلى الله قال الحواريون نحن أنصار الله فآمن الطائفة من بني إسرائيل وكفر الطائفة فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم فأصبحوا ظاهرين
الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى وبعد بعدين هكا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ina ƙara jaddada godiya ga Allah madaukakin sarki wanda cikin ikon sa da amincewar sa da kuma kaddarawar sa ya hada mu a wannan makaranta mai albarka ba dan komai ba sai dan ziyara da ƴan uwantaka ta addinin musulunci to mun zo mu gaisa da malam mu huce sai malam ya nemi cewa a ce wani abu to kun san su malamai idan suka yi magana gaskiya ana yi musu biyayya muna fata Allah dai ya sa mu hudu abin da yake na daidai kuma Allah madaukakin sarki ya sa mu yi aiki da abin da muka ji na daidai to duba da mun shiga cikin wani wata wanda wasu abubuwa suna bujirowa a cikin shi da dama wanda ana danganta su da addini da wasu abubuwa makamantan haka wanda ana ma da'awar cewa in baka irin wannan abubuwan to kamar ma baka san manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to kaga wannan kalma ce mai hatsari da za a ce wa mutum baya san manzo Allah sallallahu alaihi wasallam duk wanda aka ce mishi baya san manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to kamar an ce mishi kafiri ne domin bai yiwa kai imani da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam dole sai ka so shi to kaga ko an ce baka san manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kenan kamar baka yi imani da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba to zaka ga mutane suna anhwani da irin wannan watanni da irin abubuwan da ake aikata a cikin wannan watan sai a ce ai mutane ba sa san manzon Allah in ba su yi wannan abun ba wanda wannan wata ana ce mishi watan Rabi'ul Awwal wata ne wanda mutum sai ya shekare wata 11 yana ta tambada shi yana ta iskance shi yana ta abin da ya ga dama sai wannan wata na Rabi'ul Awwal ya kama shikenan sai ya hito kuma yanzu shi zai zo yana ce muku ai wallahi babu wani masoyin manzo Allah sai shi kadi ba kai da kai wata 11 din kana zuwa makaranta kana karanta alqur'ani kana karanta maganganun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kana kokarin aiki da abinda manzon Allah ya ce kai a'a wai yanzu shi da ya wata 11 baya zuwa makaranta baya neman yanda zai gyara sallar shi baya neman ma ya san wane ne manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wai yanzu shine zai zo ya ce ma kai wai baka san manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kaga wannan abin yana da bukatun shine wani dan shi'a yake cewa hal aqlu salim yakbalu hadha shin hankali lahiyayye zai iya yarda da wannan ba sai iya yarda ba ba komai ba kai inje ina take waye ke waye shine ana magana akan maulidi in wannan wata ya shigo ana cewa an ahi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam 12 ga watan Rabi'ul Awwal an haife shi a kwana 12 na irin wannan wata zaka ga shine abin da yafi shahara abin da asira aka fi dauka kenan amma idan ka bibi tarihi ka bibi littafin sirra sai kaga ashe wai ba wai magana ta zo akan 12 ga watan Rabi'ul Awwal kadai aka ahi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba domin akwai wanda sun tafi akan cewa ba ma 12 ga watan Rabi'ul Awwal aka ahi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba wasu sun ce 13 ga watan Rabi'ul Awwal ne aka ahi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam akwai wanda suka tafi akan kai 15 ne ga watan Rabi'ul Awwal aka ahi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wasu ma sun tafi har wajen 20 da wani abu namanta sun tafi akan cewa a lokacin aka ahi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kaga tunna an samu me an samu sabani to kaga ko abinda aka samu sabani akan shi ba zai yi a ce wannan abin abu ne wanda Allah madaukakin sarki ya sabkar da wata shari'a muhimmiya ko wata ibada muhimmiya a cikin shi kuma ya zamanto an rasa samun waiwata rana ce ta yi daidai da wannan ba zai zo ana kama-kama ba sallar asuba babu wanda yake da shakka cewa sallar asuba yi raka'a biyu ce duk wanda ya je raka'a uku sallar asuba yayi aikin banza kaga sallar asuba ba ta taba sauya ba tun lokacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam har yanzu raka'a nawa ake yi raka'a biyu me yasa saboda akwai nassoshi ingantattu hadisai sun tabbata daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da suka tabbatar da sallar asuba raka'a biyu ce haka sallar azhur raka'a hudu ce yau da zaran mutun ya zo sallar azhur yayi raka'a biyar a tunda ya tashi zai karo ta biyar sai a ce subhanallahi ashe tuni an san cewa kaza ne to amma ina wani abu zai zo kuma a ce maka ibada ce bal ma ibadan nan ana jingina ta da soyayyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma ya zamanto ana kama-kame suna cewa malam Bawashe yana cewa ana lalube cikin duhu ba zai yi ba kaga tun nan abin ya tashi aiki ma baya da asali daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to an aifi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a rana ta 12 ga wannan wata haka suke cewa wanda gaskiya in ka bibi maganganun zaka ga ita tafi shahara an fi daukan ta amma abin da yazo a hadisi ingantacce daga manzo Allah ya ce an aife shi a cikin wannan watan amma bai hodi kwana nawa ne da wannan watan ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai yace amma ranar litinin aka aife shi saboda haka ne manzo Allah yake azumin ranar litinin duk litinin lundi in ta zo manzo Allah yana azumi wai wanda zai zo yanzu a cikin wannan watan yayi wata 11 yana yawo a duniya bai ma san da manzon Allah yana azumin litinin ba wai sai yanzu zai zo ya ce maka wai kai da misali kana azumin lundi domin koyi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wai yanzu zai zo ya ce maka kai baka san manzon Allah sallallahu alaihi wasallam anya kwa akwai gaskiya cikin lamarin nan kaga hankali ba zai dauka ba manzon Allah ya ce shi yasa yake azumin litinin ashe ku duk wanda yake azumin lundi yana son manzon Allah sallallahu alaihi wasallam domin kamar yanda suke cewa ne ai innal muhibba liman yuhibbu muti'u duk wanda yake son mutum to wanda yake so zaka ga yana yi ma wanda yake son nan biyayya misali dukannan samari muke idan saurayi yana son wata baiwa Allah wata budurwa wata mace zaka ga duk abinda take so shine zai yi shi zai duk wani abinda zata yarda tana son shi shi ma yana son yana son wannan abu ko menene shi yasa aka samu a cikin Laraba aka samu wannan da ake ce mishi Majnun wa Layla mahaukacin nan da ya haukace akan Layla me yake cewa me yake da suna inna ruhi yace ruhaha wa ruhaha ruhi yace ruhin taranta shine raina yace raina kuma ranta ne yace kai sun hadu ma qabla khalqina yace tun kahin halice mu da raina da ranta yace a hada suke yace in ya hito zai ta yi wani waje in ya ga karen gidansu Laila ba Laila ya gani ba karen gidansu budurwar shi sai ya sake da zai tayi makaranta da yaga karin gidan Budurwar shikenan sai fara bin wannan karin wai me yasa ko karin nan zai ja shi ya je ya bi shi har ya ga Laila kai wata rana wani ya zo ya same shi jikin katangar gidan su Laila yana ta sumbanta wannan katangai yana ta sumba wai saboda ne saboda yana son Laila ashe ko din kana son mutum zaka yi kokari kai abin da shi yake so ne to kaga ko ashe san manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba wai kawai in je in yi ta abin da naga dama bane ba sai watan Rabi'ul Awwal ya kama wai in zo in ce zan yi maulidi shikenan ina son manzon Allah yo kai yanzu in banda tabewa ma a shekara rana daya kake son manzon Allah duk wannan rana kun kawai sun tai a banza kuma yanzu ka zo ka ce mana wai kai ne masoyin manzon Allah na hakika rana guda a shekara cikin kwana 360 kwana ɗaya kake warewa ko ƴan kwanaki misali kwana 30 in ma a ce duka watan kake rayawa kana abin da suke kira da shi mudu shi yasa malamai da suka zo soyayyen manzo Allah sallallahu alaihi wasallam abu ne mai kima abu ne mai daraja domin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bayyayuwa ka ki son shi kuma ka shiga aljanna bayyayuwa shi yasa in ka dauki littafin nan al-muqarrar tauhid wal fiqh in ka je karshe karshe zaka ga a harko inda ya kawo na harko a karshe yake cewa ni sai ka so manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma wa yuhibbuhu kuma sai ka so shi lokacin da yake su'al man huwa ar-rasul wane ne manzo da yazo karshen sai yake cewa ai sai ka so manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ka mishi mi kuma sai ka mishi biyayya ashe wai san manzon Allah shine mishi biyayya shi yasa malumai suka ce abinda ake nihi ma da wai kai imani da manzon Allah kana son manzo Allah sallallahu alaihi wasallam abubuwa guda hudu ne duk wanda ya cika wannan abubuwa guda hudu to shine masoyin manzon Allah na hakika kafin in kai ga wannan abubuwan zan dauko misali tun daga farko da Allah madaukakin sarki ya karbi ran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko kuma da Allah ya turo da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi shekara nawa yana wa'azi shekara 23 yana kira zuwa ga addinin musulunci kai yanzu tsakani da Allah maulidi shari'a ne manzon Allah shekara 23 amma bai ce ai maulidi ba shekara 23 manzon Allah yana wa'azi amma bai ce ai maulidi ba wane ne yafi sanin darajar ranar da aka yi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi karan kanshi amma he da shekara 23 bai ce ai maulidi ba kuma yanzu kai ka zo ka ce wai in ba ai maulidi ba ba a san manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to mu je ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya rasu bayan Allah ya karbi ran manzo Allah sallallahu alaihi wasallam suwa ne ne masoyan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a lokacin mafi masoyan shi na kusa sune matan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sayyida Aisha kai an tambaye manzo Allah sallallahu alaihi wasallam aka ce manzo Allah wa kafi so duk duniya kajiba ka jama wa kafi so duk duniya manzo Allah ya ce Aisha aka ce manzo Allah ai ma cikin mata ne wannan a cikin maza ba manzo Allah ya ce babanta kajiba kaga manzo Allah ya ce wanda yafi so a duniya Aisha bayan ta yace baban Aisha shine wa Abubakar sayyidina Abubakar to da manzo Allah ya rasu Aisha radiyallahu anha manzo Allah ya hisanta ko da kowa har Allah ya karbi ranta bata ce ayiwa mijinta maulidi ba bata san manzo Allah ne manzo Allah da yake cewa ya Aish ya Aisha bai cewa ma ya Aisha saboda shi yasa ake cewa me yake da suna in kana so ka dibi rayuwa zamantakewa tsakanin ma'aurata ka dibi rayuwar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da Aisha radiyallahu anha zaka ga yanda ake zamantakewa manzo Allah saboda girmamawa baya cewa ya Aisha zai ce ya Aish zai dan yi ma me yake da suna sunan kulliya saboda ni saboda ta ji dadi to manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana nuna wa Aisha radhiyallahu anha soyayya da komi kuma haka Aisha radhiyallahu anha tana son manzo Allah sallallahu alaihi wasallam amma da manzo Allah ya rasu bai taba cewa ai mishi ba ai mishi maulidi haka yake nuna ba ta son manzo Allah manzo Allah ya ce bayan Aisha sayyidina Abubakar ya fiso sayyidina Abubakar har ya rasu shi ma bai taba cewa ai wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba maulidi shin shi ma baya son manzo Allah ne manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa Fatima yace Fatima diyashi ce manzon Allah yace tsoka ce daga jikina yace duk abin da ya bata ma Fatima rai ko ya cutar da Fatima ni ma zai cutar da ni manzon Allah yace duk abin da ya faranta ma ran Fatima ni ma zai faranta min rai diyashi amma Fatima da manzon Allah ya rasu ba taba cewa ai maulidi ba shin ba ta san babanta ne wai yanzu kawai dan ba kai maulidi ba sai kawai a zo ana ce maka baka san manzo Allah sallallahu alaihi wasallam dan Allah ina hankali zai dauke wannan ko mutane wai suna yarda da wannan ta yaya sahabban manzo Allah dukkan su har suka rayu suka mutu bis ce ai maulidi da ai maulidin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam manzo Allah ya ce ba wanda ya sahabban shi alkhairi manzo Allah ya ce khairul quruni qarni manzo Allah ya ce mutanen da suka fi kowa alkhairi a duniya sune wa'inda nake rayuwa da su suwane ne sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sun fi kowa alkhairi kuma yayin tsakani da Allah Allah zai zaba wa abokan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam mutanen banza wanda ba su san shi bayyewa in an tahi yaki kare manzo Allah sallallahu alaihi wasallam suke ana cillo takobi da kibiya da komi sai su shiga gaban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a kashe su wanda bai san manzo Allah zai yi haka amma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da ya mutu ba su ce a mishi maulidi ba to ta yaya kuma kai yanzu zaka zo ka ce wai wai in ba ai maulidi ba a san manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kaga wannan sabon abu ne kenan shi yasa magana tana da hatsari domin kana cewa akwai masu cewa duk wanda bai maulidin manzo Allah baya san manzo Allah kenan kana hutarwa kana cewa Aisha bata san manzo Allah kana cewa Sayyidina Abubakar baya san manzo Allah domin ba su taba yi ba busu yi ba busu ma san me ake cewa maulidi ba kai karin karshen ma taɓewa game da wannan abin inda ya samo asali shine an samu asali ne daga Yahuda da Kristanci da Kristoci kadiba kaga ina abun koyi a Kristoci tsakani da Allah shine ake cewa anniversary ba komai ne ba maulidin nan da ake wadi anniversary shine anniversary wa'inda suka fara yin anniversary sune Kristoci su kuma suna yi ma Annabi Isa su ma ba Annabi Isa ya sa su ba su suka sa kansu sai musulmai suka ce wasu daga cikin tababbu wanda suka dan tabe suka zamanto tambadaddi sai suka ce to ake yi ma Annabi Isa ma balle manzon Allah ai manzon Allah ya kamata ai ma kun ji asalin ho maulidi babu aya babu hadisi ba sahabbai a ciki ba tabi'ai a ciki ba atba'ut tabi'ina a'a kawai mutane ne wai sun ga ana yi wa Annabi Isa sai suka ce a'a ai manzon Allah shi ya fi cancanta a mushi sai aka fara kuma idan ka dibi maulidin da ake yi da yanzu zaka ga sun yi hannun riga a da ko mu da muna yara da maulidi da ake yi za a zauna ne makaranta akwai wata makaranta unguwarmu kusan gidanmu suna maulidi wallahi za a zo a zauna ne ai ta karatu ai ta karatu har sahe da yanzu ya ake yi yanzu kidi har da mamawakin manzon Allah har da dan kwayan manzon Allah zaka ji ana wani kadima ka ji da Allah wannan ai shirme ne da cin mutuncin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wai kuma da sunan maulidi wai da sunan soyayya ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da suka fara yi shikenan duk shekara tana sauya tana sauya tana sauya har ta kai abinda ta kai a yanzu yanzu bara an yi abinda ake cewa me ake cewa an harraka ko ne yanzu bana kuma maulidin bana zaka ga ya sha bamban da na bara kuma abinda zai nuna maka cewa ba shari'a bace ba na bada misali da sallah asuba tun lokacin manzon Allah har yanzu raka'a biyu ake amma maulidin da na yanzu ba guda ne ba wa'inda suka kirkiro maulidi wallahi da yau za a tada su su ga abinda ake a maulidi wallahi da sai sun yi nadama me yasa suka kawo wannan abu saboda ya lalace ya tashi daga sunan maulidi san manzon Allah ya koma shirme bayan ana yi wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya kai ana yi ma shehunai ha kaga abin kenan ya tashi daga manzon Allah ake so kenan bayan ana kai ha akwai shekarar da suke alfahari a Kano wai sun yi taron maulidin Inyas wai mutanen da suka taru wai sun fi taron maulidi na manzon Allah da aka yi wai hawa'i suke suna alfahari ko kaga tunna an bar hanya kenan ana cewa ana son manzon Allah ne wai kuma yanzu wai ana alfahari wai taron maulidin Inyas mutanen ya ma fi taron maulidin manzon Allah kaga an bar hanya kenan tunna to dan in gaya muna kenan inda ma maulidi ya taso ya samu asali kenan wai abinda yasa ake sawa ake shine abinda malam Bahaushe yake cewa ake abinda ake ce mishi jirwayi ne kamar wanka ana so ne a samu wajen shiga domin idan aka zo aka ce maulidi abu ne mai kyau ba zai samu tasiri ba kamar yanda in an zo an ce ma san manzon Allah ne duk wanda baya yin shi baya san manzon Allah kaga zai samu tasiri to shi yasa sai aka jingina shi da soyayyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma asali ba su da alaka da wannan domin da suna da alaka da wanda su za su fara yin maulidi su ne sahabban manzon Allah kai Abdullahi dan Abbas ina Abdullahi dan Umar Abdullahi dan Abbas wani lokaci Abdullahi dan Umar ne na'am zai tafi Makka daga Madina yace da suka zo za su wuce akwai inda manzon Allah yake dan duka wata wani icce aka itaciya addakwai reshen ta ya dan karkace haka manzon Allah in zai wuce sai ya duka yake wucewa dan kai ya bige iccen nan kai buge shi to Abdullahi dan Umar da yazo hucewa an sare bishiya babu itaciyar Abdullahi dan Umar din yazo daidai wajen nan sai ya dan sunkuya wai tayi saboda yayi koyi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam in baya son manzon Allah zai yi haka babu ma itaciyar balle ya ce itaciyar ce za ta buge shi a yace manzon Allah yana duka yake huce ni ma sai na dan duka kawai saboda in yi koyi da manzon Allah sallallahu alaihi wai kuma yanzu wai wani ya fito ya ce wai in baka mulidi baka san duk abin da wa'incan su fi ai kaga abin sai a hankali shi yasa wani lokaci in ina tuno irin wannan abu wallahi sai rasa ma bi zance saboda kamar hankali na ma ni baya ma dauka ma ne a ce wai a hada shi da soyayyar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam amma zaka ga an batar da mutane sai a hankali Allah madaukakin sarki ya kare mu abubuwa guda hudu da malamai suka ce sune san manzon Allah kuma sune imani da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam abin harko suka ce shine ta'atuhu fi ma amara shine zaka yi ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da'a zaka mishi biyayya cikin abin da manzon Allah yayi umarni da shi duk abin da manzon Allah ya ce i babu zancen to baba na yana so in nayi shi wa ɗan unguwar mu ta za su yi na hauka a babu wannan magana kawai manzon Allah ya ce i shikenan sami'tu wa ata'tu naji nayi biyayya nayi haka sahabbai suke daga manzon Allah ya ce ku yi kaza za su yi ba su tunanin wai mi zai biyo baya lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce a kawo dukiya a taimakawa talakawa sayyidina Abubakar me yayi zuwa ya tattaro dukiyar shi gaba daya sayyidina Umar yake cewa yana yin gasa da sayyidina Abubakar yace amma a ranai ya gane sayyidina Abubakar babban mutum ne ba wanda sai ya gasa da shi domin manzo Allah ya ce aje aka dukiya sayyidina Umar ya tayi tattara dukiyoyin shi misali yana da miliyar 10 sai ya dauki miliyar 5 ya aje miliyar 5 ya ce za su ci da iyalan shi ya dauko miliyar 5 rabi kenan ya kawo ya zube manzo Allah ya ce sayyidina Umar mi kai yace ai na raba dukiya ta biyu ne na kawo rabi manzo Allah ya ce Allah ya saka maka da alkhairi manzo Allah ya mishi addu'a can sai ga sayyidina Abubakar sayyidina Abubakar shi ko sai ya zo da miliyar 10 duka gaba daya sayyidina Abubakar sai ya zube Allah ya ce kai ko sayyidina Abubakar ya kai sai sayyidina Abubakar ya ce ai manzo Allah na dauko komai da komai sai afwan sayyidina Umar sai manzo Allah ya tambaye shi me yasa kai ka bar rabi sai ya ce ai rabin na barwa iyalai na ne da ni zamu ci Allah madaukakin sarki ya sa masa albarka sai manzo Allah ya mishi addu'a da sauransu to sayyidina Abubakar shi ko sai ya kawo duka sai manzo Allah ya ce sayyidina Abubakar yaya sai ya ce ai ni manzo Allah duk dukiyar ta wace na kawo sai manzo Allah ya ce to kai sayyidina Abubakar wa mi ka bar ma iyalanka Allahu Akbar sayyidina Abubakar ya ce na bar musu Allah da manzansa domin ya san sarai Allah ba zai bar shi ba zai bashi abin da za su ci tun daga nan sayyidina Umar ya ce an hasa gasa da sayyidina Abubakar domin babban mutum ne to ka diba ka ga fa duk abin da manzo Allah ya ce ayi za su yi manzo Allah ya ce a tahiyaki yakin nan an taiwa za a kashe mutane ne za a yanke wasu hannu za a kashe za a yi kaza amma kuma su huta har ma jin daɗi suke za su tafi yaki tare da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to shine ta'atu fi ma amara duk abinda manzo Allah ya ce kawai ai biyayya manzo Allah ya ce a sanya tufafi daidai yanda sunna tace a sanya kai imani da haka ake sanya tufafi ka sanya manzo Allah ya ce ku yi kaza ku yi sallah ku yi ma iyaye biyayya ai wannan suka ce su alamun soyayya ga manzo Allah ke kai abinda manzo Allah ya ce abu na biyu daga cikin abu hudu da suke nuna kana son manzo Allah suka ce wa tasdiqu fi ma akhbara ka gaskata kuma abinda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya bada labari duk abinda manzo Allah ya bada labari yace an taba yin wani sarki mai suna kaza zaka ce wallahi manzo Allah gaskiya ce haka ne kakka ce to za a ce kaza kamar yanda ƴan Shi'a da wasu ƴan Qur'aniyun ƴan tatsine da suke cewa ƴan kalakato kenan da suke musun wani hadisi da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya bada labarin wani bawan Allah ya kashe mutum 101 ya tayi wajen wani malami ba zan ce malami ba ya tayi wajen wani mai bauta ya tambaye shi shin ni ne na kashe mutum 101 katirfin disney person na kashe ya ne za a yi anya Allah zai amshi tuba na sai ya ce to Allah ya ce wa man qatala mu'minan muta'ammidan fajaza'uhu jahannam wanda ya kashe rai guda ma Allah ya ce wuta zai tai kai ka kashe rai 101 ka ce kuma Allah ya karbi tubarka ya ce babu wannan magana kawai sai ya dauko takobi ya sare wannan sai ya cike 100 ya ga to yo kenan tunda Allah ba zai gafarta mishi bari ya ci gaba kenan sai ya kashe wannan mai bautar shi ma ya cike 100 kenan ko kuma sai tsoron Allah ya sake zo mishi to a lokacin sai manzo Allah ya ce sai ya samu wani malami sai ya tambaye shi ya ce ni ne na kashe mutum 100 shin Allah zai gafarta mini sai ya ce wa zai shiga tsakaninka da Allah wa zai shiga tsakanin bawa da ubangiji ba mai shiga in dai kai tuba mai kyau Allah madaukakin sarki zai amshi tubarka to anan sai ya tuba sai ya ce amma shawarar da zai bashi anan garin da kake an san ka kai mutumin banza ne ko mai kisa ne da sauransu kai hijira ka koma wani gari a hanyar shi ta koma wani gari sai Allah ya amshi ranshi ba man Allah shine aka ce sai mala'iku suka zo manzo Allah yake bada labari mala'ikun rahama suka zo suka ce ai nasu ne mala'ikun azaba suka zo suka ce billahi allazi mutumin banza ne mu za mu tai da shi mala'ikun rahama suka ce ai ya zo zuwa ga me yake da suna rahamar Allah ne ya tuba ya koma ga Allah suka ce ku ku san wannan mu dai aikin da yayi duk aikin banza ne bai da aikin kirki ko guda mu za mu tai da shi sai Allah ya turo da wani mala'ika ya zo ya musu shari'a yace ai a auna da kasar da ya baro garin da ya baro da garin da zai tafi ina yahi kusa in yahi kusa da garin da ya baro to mala'ikun azaba su tafi da shi in ko yahi kusa da garin da zai tafi to mala'ikun rahama su tafi da shi saboda ya tuba ne zai tafi zuwa ga Allah da aka auna sai aka ga yafi kusa da garin da zai tafi sai mala'ikun rahama suka tafi sai an kala kato suka ce ka ga ce zaka diba ka ga Allah ta yaya wannan abu ya zo to ya wakana wannan ai tatsuniya da sauransu haka suka ce amma maganar manzala sallallahu alaihi wasallam dole ka gaskata gaskata shi shine zai nuna kai imani da manzala sallallahu alaihi wasallam domin manzon Allah faya fadin kariya as-sadiq huwa as-sadiqul masduq shi mai gaskiya ne kuma abin gaskatawa duk abin da manzon Allah ya wadi gaskiya ne ko menene shi shi yasa labaran da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake bada kuma kala uku ne manzon Allah yana bada labarin abin da ya wakana tun kafin manzon Allah ma ya zo duniya manzon Allah yana bada labarin da ya afko a lokacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kowa ya gani manzon Allah kuma yana bada labarin abin da zai zo gaba to daga cikin labarin abin da ya huce baya kenan kamar wannan labarin da na ba ku kenan manzon Allah ya bada labarin cewa a lokacin shi ya bada labarin wata za ta tsage kuma wata ta tsage iktarabati sa'atu wa shaqqal qamar Allah ya ce wata sai da ya tsage kowa ya gani manzon Allah ya bada labarin Allah zai ba su nasara a bude makka bayan an kore su daga makka kuma an bude makka dole aka gaskata kaga wannan labarin da yaje an gaskata shi kuma manzo Allah yana bada labarin abin da zai zo gaba daga cikin abubuwan da manzo Allah ya bada labari za su zo anan gaba saura sun zo misali da manzo Allah ya bada labarin sinfani min ahlin nar wasu kalan mutane guda biyu ɗan wuta da za su shiga wuta manzo Allah ya ce za su zo manzo Allah ya ce lam arhuma ni ban gan su ba manzo Allah bai gan su ba yace amma za su zo kuma tabbas yanzu muna cikin su wallahi ya ce mutane na harko su ne qaumun ma'hum siyatun ka azna bil bakri manzo Allah ya ce wasu mutane ne za su zo tare da su akwai bulala kai ka ce wutsiyar saniya ce ko wutsiyar raƙumi yadribuna bi hannas suna bugun mutane da ita malumai suka ce anan sai suka fassara da cewa ana nihin azzaluman shugabanni Allah zai dora muku shugabanni azzalumai su ta zalunta ku a buge ka kuma a hana ka kuka a cinye muku kuɗi kuma a hana ku kuyi magana in kuka yi magana a kama ku a sa ku gidan kasu ha muna ciki ko ba mu ciki kaga wannan ya zo kenan to dole ka gaskata manzo Allah abinda zai zo manzo Allah ya ce kuma wani sa'un kasiyatu ariyatu ma'ilatu mumilatu manzo Allah ya ce kuma wasu ɗan mata za su zo kasiyat ga sunan sun sanya tufafi a ido muna gani sun sanya tufafi amma manzo Allah ya ce ariyat amma asrara suke kaman busa komai ba a wajen Allah ma'ilatun mumilat ga sunan suna taya suna rangwada suna taya suna wasu tahiya wata sai a hankali dan su tahiyar da hankalin mazaje ko na makamanta ba kuma mumilat kuma suna karkatar da wasu domin ɗan mata da yawa suna kwaikwayon su kuma in sun gani manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ba za su taba shiga aljanna ba wannan matan kai manzo Allah ya ce ko kamshin aljanna ba za su ji ba manzo Allah ya ce wa inna riha kuma ita wannan kamshin aljanna kahin ka je aljanna kana jin kamshin ne masiratu kaza wa kaza manzo Allah ya wadi a wata riwaya suka ce manzo Allah ya ce tsakanin Makka da Madina wajen tahiyya 500 kilometer 500 kilometer kamar daga Niamey zuwa Kwanni kenan Kwanni ina ga 500 wani abu ne tahiyye daga nan ne kahin ka je aljanna da distance in 500 kilometer za ka ringa jin kamshin aljanna to manzo Allah ya ce ko kamshin aljanna ba za shi ba to wanda bai ji kamshin aljanna ba zai shiga aljanna ka ba zai shiga aljanna ba wannan mutanen sun zo wannan abubuwan guda biyu sun zo kai manzo Allah kuma ya bada labarin abin da zai wakana a cikin kabari mutumin kirki kabarin shi za a bude mishi kabarin shi za a yaulwata mishi kabarin shi zai yi fadi kabarin shi zai haske za a dauko mishi shinhuda daga cikin shinhuda aljanna a sa cikin kabarin shi wannan dole mu gaskata kun Allah ya bada labarin azaba da za ta wakana a wuta da kuma irin ni'imar da za a samu a aljanna duk wannan wajibi ne mutun ya gaskata wa'innan sune wa tasdiqu fi ma akhbara in dai kai ma manzon Allah da'a kuma ka gaskata duk abinda manzon Allah ya wadi to alamar kana san manzon Allah sallallahu alaihi wasallam abu na uku daga ciki shine wajtinabu ma anhu naha wa zajar ko ma naha anhu wa zajar shine ka nisanci duk abinda manzon Allah ya hana ko kuma ya tsawatar akai duk abinda manzon Allah ya ce kar ku yi to shikenan ba a yin shi ba a yi da kai haka kana son manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a yau in mutum ne yana son matar shi ko wani yana son wata billahi lazi in tace kakkai kaza bai yi me yasa saboda yana son ta to aiko manzon Allah soyayya da ake wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tana sama da kowa soyayyar Allah kadai tafi soyayyar da ake wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma soyayyar da ake wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tafi soyayyar da kake ma kowa har matarka amma yanzu in ka diba za ka sai shi yasa wani sha'iri aka tambaye shi wata mace aka ce da Allah ki gaya mana yaya masoyinki yake son ki yaya son shi yake wala tazidi kada ki kare kada ki kara kuma kada ki rage ki gaya mana da ki gwar ki gaya mana daidai gurgurun son da kake mu sai tace billahi lazi tace da za a ce yaji ishiruwa kamar zai mutu ishiruwan nan kashe shi za ta yi kuma sai in ce mishi lamtari dilma kakkasha ruwa tace wallahi lam yarji ba zai sha wannan ruwan ba saboda son da yake mini gashi nan wani ishiruwa za ta kashe shi kawai baiwa Allah ta zo ta ce mishi ka sake ka sha ruwan nan tace wallahi tsananin son da yake mini wallahi ba zai sha wannan ruwan ba to kai yanzu kana yi wa wata irin wannan soki amma baka yi wa manzon Allah irin wannan soki manzon Allah ya ce eh kaza ka ce baka yi kace a manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kamar yanda dabi'un mu ba wai hudi muka yi da baki ba amma a aikace zaka ga haka muka ce manzon Allah ya ce mata idan za su sanya tufafi su safkar da tufafin su kasa maza su kuma su dage tufafin su yazo tsakiye kubri amma halak kai ya huce idan sau kai ya huce wannan wajen sai maza yanzu suka ce ha ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba wai da baki suka wadi ba aikin su sai suka ce manzon Allah ai da lokacin ba a waye bane yanzu an waye mana yanzu sai an dan zazzage wando sai kaga mazan su suke zazzage wando mata suka ce manzon Allah ada ne za a sassaye mu yanzu ai mata an waye hankali yanzu wannan vent in him cycle kaza kaza sauran su ai yanzu sai kaga mata suna dage shi da mini ship kaga mace buyuwar ta ma a waje da sauran su kaga wannan duka saba mu saba abinda manzo Allah ya ce ka ai ne sai ake yi to dole in kana so a san kana yi kana son manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ka ki abinda manzo Allah ya ce kakka kai shi duk abinda manzo Allah ya ce akwai azaba cikin shi kakka yi shi shi yake nuna cewa kana son manzo Allah sallallahu alaihi wasallam abu na hudu na karshe wanda shine cikon cewa kana son manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shine wa Allah yu'badallahu illa bima shara kada kuma ka sake ko wa Allah yu'badallahu illa bima shara kada ka sake ka bauta ma Allah sai da abinda manzon Allah ya shar'anta manzon Allah shi yace ayi sallah asuba shi yace ayi sallah azhur la'asar maghrib isha'i manzon Allah bai ce ayi maulidi ba kaga ko in kai maulidi baya da alaka da hukuncin shari'a ta addinin musulunci yana da alaka da kai karan kanka ne abinda kai suna cewa in baka yi maulidi ba kai dan wuta ne duk wanda baya maulidi dan wuta ne kaza kaza so wannan iya shiga cikin yima zaluntan mutane da kuma yima mutane ƙarya domin duk wanda ya hito yace duk wanda baya maulidi dan wuta ne to ranar tashi alkiyama sai yayi shari'a da nana Aisha sai yayi shari'a da sayyidina Abubakar sai yayi shari'a da sayyidina Umar sai yayi shari'a da duk sabbin manzo Allah domin duk ya ce musu in wuta saboda su taba yin maulidi ba su taba yi ba su ce ai ba amma yanzu duniya ta dauka cewa in ba ka yi sai a ce kai dama dan izala ne da sauran su kaza kaza sauran ba wai izala bace ba ake bi Niger babu ma izala a Niger a wai yanzu da an ga wandan ka ya dan yi sama sai a ce maka dan izala a Niger babu izala domin izala kungiya ce a Nigeria mai kira zuwa ga aini zuwa ga sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a Niger akwai wannan kungiya mai suna Ahlus Sunna wal Jamaa akwai Alkitabu was Sunna amma babu izala kungiya mai suna Izalatul Bid'a a Niger babu ma amma da kai wannan sai a ce maka dan izala ne kai sai a ce maka kaza ne kaga wannan cuta ce ma domin kai ba cikin kungiyar izala kake ba duk wanda zai ta yi yayi karatu kuma wallahi mafi yawancin mutane ba su yi karatu a da ba suna zagin waɗanda ake ce musu ɗan izala ne, amma yanzu da suka je suka yi karatu sun gane ashe wai ba izala bace suke yi, a'a hadisan manzon Allah ne suke bi, ba wai kawai izala. Yau da za a ce ɗan izala, mafi manya-manya ɗan izala da ake shi da su a Najeriya su ne su Malam Kabiru Bello, su ne 'yan ƙungiyar izala, da za su yi to su waɗa abin da ya saba ma shari'a, billahi zai ba wanda zai bi su, saboda ba su ake bi ba, da abin da suke hodin ne sai a diba a ga wai hadisin ya inganta manzon Allah ya hodi, eh ya inganta sai a bi, ba shi aka bi ba. Duk malamin da ya zo ya ce maka kaza ya karanto aya da hadisi, wai in kai aiki da abin da ya hodi ba fa malamin ne ka bi ba, a'a ayan nan da hadisin ne ka bi, ba shi ka bi ba, domin shi ba da alaka da su. Zaka ga in ka zo kana wa'azi sai a ce kai kai dan izala ne, kai dan kaza ne, ba shi bane ba, a'a to ni dan izala ne ko shi dan izala ne, Qur'anin da ya karanta shi ma aya ɗan izala ce, ko hadisin shi ma ɗan izala ne, hadisi aka ce manzo Allah ya ce kaza kawai shikenan, ba sai a ce a'a dama mun sani kaza kaza da sauran su, wannan duk abu ne, abu hudun nan sune malamai suka ce sune abubuwan da suke nuna kana son manzo Allah, kuma kowane ne ma wanda kake so, wannan abubuwa guda hudu ne ko guda uku. I naji nayi, kakka yi kaza ban yi, duk abin da zai bata mushire ba kai, duk in ka diba a rukunan soyayya wannan su ne, kana son waccan sai ka diba kaga ita fa ba ta son yawan surutu, billahi lazi ko da kana yawan surutu zaka koyi kamewa in ka je wajenta, billahi lazi me yasa, saboda son ta kake, to manzon Allah in yace ma ika sa kazan nan manzon Allah yana son shi, dole ka yi shi in dai kana son manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, to wai dan in gaya mana cewa abubuwan nan guda hudu mu rike su, wallahi duk wanda ka same shi ba wai dan izala ko dan ina ne ko dan waye, in dai yana yin wannan abubuwa guda hudu to wallahi masoyin manzon Allah ne, ba wai dan izala kadai ne masoyin manzon Allah ba, a'a dama ba a ce haka ba, wanda ya ruko da wa'annan abu, duk wanda yake bin abinda manzon Allah ya ce, duk wanda baya yin abinda manzon Allah ya ce kai, duk wanda yake gaskata duk maganar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, duk wanda baya bauta ma Allah sai da shari'ar da manzon Allah ya zo da ita, to masoyin manzon Allah ne, kowane ne shi, namiji ne ko mace, babba ne ko yaro, kowane ne shi soyayyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kenan. Shi yasa kuma Allah madaukakin sarki yake cewa qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukum Allah, manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa manzon sallallahu alaihi wasallam ka ce musu in kuntum tuhibbuna Allah, in dai ku mutane kuna son Allah, manzon Allah ce fattabi'uni, ku yi mini biyayya, duk abinda nace ku yi na addini ku yi shi, yuhibbukum Allah, in kun yi haka Allah zai so ku. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tun yana da rai yace sayyidina Abubakar dan aljanna ne, yace sayyidina Umar dan aljanna ne, yace sayyidina Uthman dan aljanna ne, yace sayyidina Ali dan aljanna ne, da wasu sahabbai guda shida wanda manzon Allah ya bayyana sunan su yace su ɗan aljanna ne, al-ashra al-mubashshiruna bil janna da ake cewa, duk wannan manzon Allah ya kama sunan su yace dukan su ɗan aljanna ne, kuma wallahi ba su taba yin maulidi ba, kaga ko inda a ce sai kai maulidi zaka shiga aljanna, billahi lazi sayyidina Abubakar ba zai shiga aljanna ba, saboda bai taba yin maulidi ba. Kuma ga abubuwa da sayyidina Abubakar yayi, ashe ko yau dan nace ban yin abinda wani yayi bayan sayyidina Abubakar, balahi ne ba, saboda sayyidina shi wanda ya fara yin maulidi ba wanda yake da tabbas dan aljanna ne, amma sayyidina Abubakar kowa yana da tabbas, billahi lazini ina da tabbas sayyidina Abubakar dan aljanna ne, kuma mu dukan mun ban shakka kowa yana da tabbas, to ai ku ashe abinda ya kamata mu shine mu koyi da wanda dan aljanna ne tun an bashi aljanna, shine mu yi aikin da yayi ko kuma mun samu, domin aikin da yayi ne Allah ya bashi aljanna, ba wai kawai dan shi Abubakar bane Allah ya bashi aljanna, a'a aikin da yayi shine sai Allah ya bashi aljanna, to ai ku ashe mai hankali shine sai kai koyi da wanda tuni Allah ya riga ya ce dan aljanna ne, sai kai koyi da irin abin da yayi domin kai ma kai ne ka samu aljanna, to haka ne abin da ya kamata ne. Shi yasa barbari ana yaudaran mu da soyayyar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, ko ba haka bane ba, ni abin da yake bani takeici daga ciki ma shine wallahi mafi yawancin wanda suke irin wannan maganganu zaka ga kawai daga watan Rabi'ul Awwal ya kama za su zo suna cewa su masoyan manzo Allah ne, amma daga watan nan ya mutu billahi lazi la ilaha illa huwa, sai kai ko masallaci ba su zuwa, kuma wai su za su zo su ce ma wai su masoyan manzo Allah ne, to ta yaya? Shi yasa mu ringa kiyayewa mu san irin abubuwan da ya kamata mu ringa dauka, ban so in tsawaita duk da abin yayi tsaho, wa'annan abubuwa dai guda hudu su ne suke nuna tabbas soyayya ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam. idan Allah madaukin sarki ya kaddari lokaci ya ba mu dama domin ledo in Allah ya kai mu a makarantar malam mutari sun ce zan gabatar da wa'azi akan abin da ya shahi zina amma sun ce a sanya wannan maudu'i a ciki to nazo na hadu wannan ne da naga munasaba ta kawo saboda ban san ko lokaci zai ishe ni hadin taba bayani akan wannan kin ba insha Allah kinan ga wanda Allah ya bashi dama wanda yake dama duk kun sani shakli dai ana duk kuna zuwa shakli dai ana wa'azi Allah madaukin sarki ya ba mu iko abin da na hadi daidai Allah madaukin sarki ya sa mu yi tarayya gaba daya cikin lada inda nayi kuskure kuma Allah madaukin sarki ya gafarta mini subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta
kamar yadda kullum malamai suke faɗa muna da kuka zo kuka ji maganganun malamai sun yi kokari ku ji maganganun nan yi kokari ku aikata ba wai malaya mafi magana shi ke na wuce wani a malaya mafi magana ku ci karatu kakka tashi an yi malaya ya karatu kun ce ka suke baka fice komi ba kuma malaya ya karatu ya kamata a ce abin da malaya mafi ke kere ke saboda ni saboda kai ake da shi kuma babban dan siya gari mun kawo wallahi cikin ya ci te mishi duniya da ku wuce duk da kokari duk da zai yi karatu addini ya sa addini makarantar da ku kama kun ku sake ku zama ku bar ta ya makaranta kullum ku ta kokari ku ta karatu Qur'ani ku ta karatu da tafsiri saboda ni saboda ku gane addini don in ba gane addini me zaka bauta ma Allah amma ka samu aljanna
gaskiya
jana ku kokari karatu sai ka so ka bar karatu duk da zaka yi kabar karatu ka karatu ka karatu saboda ni saboda ka sa addini in ka sa addini sannan zaka samu ka tsira haka samu gidan aljanna Allah dai shi saka mallan da abin da ya fada muna inda mallan ya samu dai Allah dai ya samu shi cikin mizani daga kuskure kuma daga shedan ne Allah dai ya zartar da shedan amin subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk